ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا رنا الأسبر شابير قوتن ذي القادة هجر مائكي صلى الله عليه وسلم شكرا تدبو ايا دالي هؤو دا أربعين دباكوي وان دي 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 بيو قوتن بيو قوتن بيال شكرا تدبو بيو دا إشرن دا شدة دومنشي قبدا كراتم منا التهم من البركة كتاب الأخضري wanda idan ba mu manta ba yau zamu darasi na biyar a cikin wannan littafin sati da ya gabata mun tsaya inda malai yake bayani akan farillan arwala inda muka zana cewa farillan arwala guda bakwai wanda malam ya zano su cikin wannan littafin nashi karkashin aya ce ta alqur'ani inda muka karanta gabaki daya bayan haka zamu tashi gabawar da take bayani akan sunanul wudu sune sunonin arwala kainan agurgushe idan aka ce farillan arwala a takaice ana ne abubuwan da wajibi ne idan mutum zai yi arwala sai ya ba su haƙƙin su yanda ya kamata ta yanda idan ya mance dole sai ya zo ya saki ko da yayi sallah dole sai ya zo ya saki ya daidaita su na farko muka ce akwai niyya na biyu muka ce gasul yadaini ila al-mirfaqaini shine wanke hannu daga nan gabar hannu zuwa nan gwiwa wannan shine idal mirfaqaini sai na gaba mallai yace gaslul wajhi shine wanke huska tun daga inda farin gashin mutun yake har zuwa nan karshen nan wannan shine yake ce ma inda ake wanke huska kenan sai gaba ta gaba mallai yace wa mashur ra'si sai shahwa akai shi ma dai shahwa kai kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fara daga inda farin kai yake bi muqaddamin ras kenan inda gashin mutu yake daga nan mutun zai dauka da hannun shi guda biyu sai ya shahwa ya shi har karshen kiye shi sannan sai ya medo wannan shine yake ce ma shahwa akai kenan sai gaba ta gaba bale yace gaslur rajlaini ila al-ka'bayni shine wanke kafa tun daga fari inda ya zo san mutun suke har zuwa idan sahu wannan shine abin da yake a sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma abin da manzo Allah ya koya ma sahabbansa dangane da arwala sai ad-dalq wal muwalat kamar yadda muka yi bayani a can baya cewa baiwa mutun yayi arwala ba tare da ya cuda ba saboda cuda wannan ita ma dai tana daga cikin farillan arwala baiwa mutun zai yi arwala yazo ya dauki ruwa ya watsa a huskar shi yace yayi arwala a dole sai mutun ya cuda ya huda daudar da take jiki bayan haka sheran tawwa yanda aka sheran tosu yanda manzo Allah ya karantar da sahabbansa yanda ake arwala haka ake so mutun yayi idan mutun ya fara arwala bai wanke hannu bai zo ya wanke huska ko kuma bai wanke huska ba sai yaje ya wanke hannu ya bar sherawa kenan yayi wani abu daban wanda ba arwala bace ba Allah ya datar da mu gaba ta gaba mallai yace wa sunanhu mallan zai bayani akan abin da yake da alaka da sunnoni na arwala na farko mallai yace gaslul yadaini idal ku'aini inda shuru'i wal madmadatu wal istinshaqu wal istinsaru war raddu fi mashir ra'si wa mashul uznaini wa tajdidul ma'i lahumā wat tartibu bainal fara'id wa man nasiya fardan min a'da'ihi fa in tadhakkara bil qurbi fa alahu wa ma ba'dahu وإن طال فعله وعده وأعاد ما صلى قبله وإن ترك سنة فعلها لما يستقبل ولا يعيد الصلاة ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك أعاد ومن تذكر المدمدة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه malaike cewa sunnoni na walla na harko sai malayan fara da gasul yadaini ila alqaini inda shuru'i shine wanke hannu a lokacin da mutun zai fara shine inda shuru'i ai inda albadi lokacin da mutun zai fara shine abinda malai yake ni idan ban wanta ba a cikin farna arwala da muka zana akwai wanke hannu wanda ba wanke hannu na fari ba yake ni wancan na cikin farna arwala shine wanda yake fara daga nan zawwa nan shine wanda malai yake bayani a cikin farna arwala amma a cikin nan wanda malai yake bayani a cikin sunnonin arwala shine wanda zai fara daga nan zawwa nan wannan shine wanda malai yake bayani anan kenan shine malai yace gasul yadaini ila alqaini inda shuru'i fil wudu'i kenan inda albadi lokacin da mutum zai fara wajibi ne ya wanke hannayensa bakin nan kuma wannan hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa idza staqaza ahadukum min nawmihi fala yakmis yaduhu falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasa manzo Allah yake cewa idan ɗayan ku ya tashi daga kwana idan zai yi arwalla kar ya saka hannayensa guda biyu cikin wannan makayin qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasa kenan dole zai wanke su so uku kafin ya sa su idan muka dauka su a lokacin da suke arwalla ba sani bane gare su irin nawo dan makayi ne za a zo wanda hannun mutum yana iya shiga abu da yake aka za a zubo ruwan kuma aka za a yi arwalla da shi shine manzo Allah yake cewa duk lokacin da mutum ya zo zai yi arwalla kafin ya dirmi ya hannun shi ciki ya karkata wannan abun ya wanke hannun shi idan ya wanke hannun shi so uku sannan sai ya sa shi cikin wannan abu shine abinda manzo Allah yake bayani anan idan muka dauka wanke hannu na farin arwalla yana daga cikin abin da zai nuna mana cewa komai da musulunci yana da tsafta yanzu nan manzo Allah da yace kafin a sa shi cikin wannan makayin zai yi a wata kabar manzo Allah yake cewa fa inna la yadri aina batat yadahu saboda shi bai sani ba aina hannunsa ya kwana aina hannunsa ya kwana wataƙila yana barci ya taba al'aurarsa da hannunsa wataƙila yana barci wani abu ya shafi hannunsa kenan shine manzo Allah ya ce kafin ya sa shi cikin wannan ruwan wale da ya bata ruwan gabaki daya kenan sai ya karkata ya wanke hannun shi kafin ya sanya shi cikin wannan ruwan wannan shine abin da manzo Allah yake bayani anan kuma bayan haka idan muka leka cewa wanke hannu lokacin da za a fara arwalla wannan kadai idan mutum zai ya kasance zai fara shi da kansa zai riga shi'urin cewa arwalla ce zai da kanshi zai ringa shi'urin cewa arwalla ce zai amma inda mutum zai zo kawai ya fara wanke huska shi da kanshi ya sani daga ya fara wanke huska ya san ba arwalla bace ba amma daga mutum yayi niyya arwalla sai ya zo ya yanda manzo Allah yace yayi niyya shi da kanshi ya san me zai yi sabanin idan tuwalet ce mutum zai yi in yana so yana iya fara daga kafa yana iya fara daga kai amma shi addinin musulunci tsari gare shi komai manzo Allah sai ya karantar yace ga yanda za a yi kenan ba ra'ayi bane ba ya kamata bace haka idan muka dauki irin daga maganganun da wani lokaci Ali bin Abi Talib yake cewa da a ce laukana dinu bir ra'ayi yace da a ce addini a ra'ayi ne da a ganin shi shahwa da ake yi a saman safa saman fufain shi a ganin shi da a shahi kawa amma mi sai yace addini ba ra'ayi bane ba kun gani wannan babban sahabi ne ya daga cikin khulafa'ur rashidin ya daga cikin khalifofin manzon Allah kuma ya daga cikin manyan sahabbai siriki ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ga yanda manzon Allah ya koya sai yake cewa da a ce addini ra'ayi ne kenan nan yana nuna mana cewa addini ba ra'ayi bane kenan komai zaka yi addini wannan dole zaka je ka karanta ya manzon Allah ya karantar da shi ya manzon Allah ya koya ma sahabbansa to haka ake so ka yi shi saboda daga cikin sharadai na karba ayyuka akwai muwafaka akan abin da manzon Allah ya zo da shi idan kace kai zaka yi abin ka yanda kaga dama ne babu yanda zai Allah ya karba Allah ya samu gane gaba ta gaba malai yake cewa wal madmadatu wal istinshaku wal istinsaru war raddu fi mashi ra'si wa masl uznaini wa tasjilu al ma'i lahumu wa tartibu bayna al fara'id gaba ta gaba malai yace al madmadatu shine kurkure baki wannan shine ake cewa al madmadatu manzo Allah yake cewa idza tawadda'ata fa madmad idan kai arwalla to ka kurkure bakinka haka manzo Allah yake ce bayan haka al istinshaku shine shaka ruwa a hanci a dauki ruwa a sa a hanci wannan shine al istinshak idan muka dauka shi kuma al istinsar shi kuma huddo wannan ruwan da aka sa a hanci kenan abubuwa ne guda biyu al istinshaku wal istinsaru kenan na farko al-istinshaq za a haka za a sa ruwa a hanci in yaso na biyu al-istinsar shi kuma mi sai a haka wannan ruwan kina abuwa ne kamar haka lokacin da mutun ya fara arwalla ka dauko ruwanka zaka wanke hannunka so uku bayan ka ida gaba ta gaba sai mi sai kurkure baki kina wannan kurkure baki shi kuma ba yatsa ake sa ba a kurkure yanda yawancin mutane haka muke yi za a sa yatsa a kurkure a za a sa ne a kurkura sai a zubo shi wanke baki manzo Allah yana yi shine kan hanyar arwalla inda gaba za mu karanta mun zo fada'il za mu karanta inda manzo Allah yake aswaki kan hanyar sallah inda manzo Allah yake cewa laula ana shuku ala ummati la amartuhum biswaqi inda kulli salatin kenan kurkure baki da ake yi a sa yatsa a ringa yi wannan bai daga cikin sunnah ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ce ba duk wanda ya yayi wani babban zulubi yayi wani lahi a amma bai daga cikin sunna ta Annabi Muhammad kenan kurkure baki aswaki zaka sa kayan ka fara arwalla ka kurkure bakinka kayan ka zo ka amma lokacin da ka zo kurkure baki a sa a cikin arwalla kawo zaka sa ruwa a bakinka ne ka kurkure ba tare da ka sa yatsa ba sai ka huddo shi wannan shine abinda Annabi Muhammad ya karantar da sabansa sai bayan haka al-istinshaqu sa ruwa a hanci da kuma huddo shi al-istinsaru kenan haka manzo Allah yake cewa idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma manzo Allah yace idan da yanku zai arwalla ya sa ruwa a hancin sa inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka hadisin Abi Huraira garra Allah tabbata a gare shi yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa idza tawadda ahadukum falyastanshif bi min kharihi min al-ma'i thumma liyastansif manzo Allah yake cewa idan da yanku zai arwalla ya shaka ruwa a hancin shi kuma ya hutar da shi kenan lalle wannan maganganun da malam ya koro mana ya shoro mana arwalla ne a tartib ta yanda yana karantar da mu ne ga yanda ake yin ta bayan haka idan muka dauka cewa duk wanda zai zo yayi arwalla da yanda manzo Allah ya ce ba zai zama to yayi wani abu ne makamancin arwalla amma ba arwalla bace ba manzo Allah yake cewa inna halatu timmu salati ahadukum hatta yusbiga alwudu manzo Allah yake cewa ku sani fa sallar ɗayan ku batta cika har sai ya tsaya yayi arwalla mai kyau kenan ku mu sani cewa lokacin da mutum zai yi sallah kafin ya zo sallar ya daidaita arwallar shi tukwana saboda idan ba yi ba arwalla mai kyau sallar ma ba ta yi ba ɗan kasuwa suka ce alhamishi mai kyau daga Laraba ake gane ta ko to wannan shine kenan ai arwalla mai kyau kafin a shiga mi kafin a shiga sallah sai manzo Allah yake cewa kamar yanda Allah ya umarta haka ake so ka yi shi shine manzo Allah yace la tutimu salata ahadukum hatta yusbiga alwudu'a kama amarahu Allah ta'ala kamar yanda Allah ya umarta yace ai falyaghsil wajhahu wa yadayhi ila almirfaqaini wa yamsah ra'sahu wa rijlaihi ila alka'bayn shine mutun ya wanke huskarsa yanda ya kamata tun daga farin arwallal wanke hannu kurkure baki shakawa a hanci ya kurkure ya huddo ya sha ya wanke huska ya wanke hannuwa ya zo ya wanke kafa ya sha dukkan wa'annan menene jerantarwar da malai yake mana yana karantar da mu ne arwalla a aikace ga yanda ya kamata mutun yayi arwalla idan mutun ya zo ya ringa at-taqdim wa at-ta'khir ka wanke hannu sannan ka dawo ka wanke huska kaga baka jero su ga yanda manzo Allah yace ai kenan wannan kuskure ne kenan wajibi ne a gare mu mu tsaya mu daidaita arwallan mu idan muka daidaita arwallan mu in yaso sai mu shiga cikin sallah iya daga cikin fiqhun malamai idan za a koya wa mutane sallah wajibi ne sai an karantar da su ne arwalla dai wa ka ce ma mutane ayi sallah kawai baka koya wa mutane arwalla ba ka zo ka shiga gaba ka ce to ku yi yanda ne yanda manzon Allah yake zama ya karantar da sahabbansa ga yanda ake yin sallah to haka ake so yanda manzon Allah ya karantar kai ma haka ake so kai saboda menene kai kana koyi ne da shi kuma kana so ka samu ladan koyin da kake yi da shi idan ka saba ma manzon Allah to ka sani cewa kana da sakamakon kojin ubangiji kenan duk wanda ya saba ma manzon Allah akan wannan addini ya sani cewa ya bushire ma manzon Allah wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina kuma zaka Allah yace duk wanda ya saba ma manzon Allah ya saba ma Allah wannan mutumin ya bace kenan dole zamu kula akan mi akan yaya manzon Allah ya karantar ya manzon Allah yace ai sai gaba ta gaba malai yace warraddu fi masir ras sai mayarwa a cikin farlan arwala ne muka karanta shaha akai ko aje amma ba mai dubo ko ina wanda suke cewa suna aiki da alqur'ani kadai banda hadisan manzon Allah idan muka dauka nan cikin arwala ne kawai amma mi ayar cewa ta asa ruwa akai a dauki ruwa aje da shi ba karkashin keya ko amma aya bata ce amedo ba aina kace amedo a cikin sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wanda zai ce shi da alqur'ani kadai zai yi wannan mutum a bace yake saboda abubuwa ne guda biyu alqur'ani da sunna kenan a tare suke Allah ya datar da mu inda Allah yake cewa wamsahu bi ru'usikum kunga idan muka dauka Allah cewa ya ashafa ku amma Allah bai ce ba amedo anan ko kenan sai manzo Allah ya zo shi da hadisai ya zo da maganganu cewa mi idan aka shafa sai a medo shi kenan wannan shine karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka wani sahabi yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda falamma balaga ma sa ra'sahu wada kaffaihi ala muqaddami ra'sihi fa amarahuma hatta balaga kafahu summa raddahuma ila makanin allazi bada yake cewa ya ga manzo Allah yana arwala wani lokaci lokacin da manzo Allah ya fara shafa akan sa da ya fara daga muqaddami ra'sihi farkon kansa inda gashin mutun yake na goshi har zuwa keya sai ce hallo na gashi sun maraddahuma ila makanin allazi bada sanan naga manzo Allah ya medo da hannun shi zuwa ina zuwa daga inda ya fara kenan idan mutun ya fara daga goshin shi kenan zai shafa da hannun shi ne guda biyu ya tahi har zuwa keya shi kuma da wannan hannayen nashi guda biyu haka zai medo su daga inda ya fara wannan shine karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai gaba ta gaba mal yace mashul uznain wa tashjilul ma'ilahuma sai abin da ya shahi kunne kenan shahwa a kunne kunne ba wanke shi baki shahwa ake ba ruwa bane ake dauka a zuba a kunne a kawai sauran ruwanka ne na shahwa akai da kai shine zaka yi mi zaka sa ka wanke ba tare da ka dauko wani ruwa na musamman ba yanzu idan muka dauka nan da mala yace wa tashjilul ma'ilahuma na abinda mala yake ni shine a dauko wani ruwa daban a sa a kunne shi kuma wannan Allah shi kan malam da rahama Allah ya gafarta ma malam bai daga cikin karantarwa ta malaman al-sunna saboda sun yi bina'i ne akan akwai hadisi wanda yake da ifi ne bai inganta ba wanda yake magana akan a dauko wani ruwa daban kuma akwai hadisi wanda ya ingantacce ne wanda manzo Allah da ya arwalla bai dauko wani ruwa na musamman ba da ruwan da yayi da shi yemi da shi ya wanke kunnan shi kenan kan mi magana kan mi aiki da nan da mala yace wa tashjilul ma'ilahuma kenan ba mu zan ba zuwa ba zamu in muka shafa akai muka ida mu dauko wani ruwa daban hallu a ni yanda manzo Allah ya karantar malam Allah ya shi kanshi da rahama irin kuskure ne kuma Allah ya gafarta mishi kenan kawai za dauka ne idan aka dauki ruwa na kai da shi za a medo ba tare da an shi an dauko wani ruwa ba kenan hadisin da malam suka yi binayi da shi anan hadisi ne wanda yake da inganta ba na tashjilul ma haka ibn abbas yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi waznayhi zahiruhuma wa batinuhuma yake cewa manzo Allah sai da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da yazo wanke kansa ya shahi kansa da kuma kunnuwansa gabaki daya zahiruhuma wa batinuhuma cikin kunnan da kuma wajen kunnan kenan zai zamanto idan mutun ya sa zai zamanto duka gabaki daya zai wanke kenan wannan shine abin da malaka yake bayani ana kenan gabaki daya zai wanke kenan ba dole bane ba sai kaje ka dawo bane sai ka dauko ruwa a ba haka bane ruwan da ka sha da ka dauka ka shafa a kanka da fara da ka dauka kashe a hanyar dawowarta ka anan zaka gama da ni da kunnuwanka ka wanke inda ya kamata shikenan ya isa kenan ba tare da ka dauko wani ruwa ba akwai wanda suke cewa zaka dauko wani ruwa ka wanke kunne su duka wannan sabanin sunna ne kawai abin da yake shine idan ka shafa a kanka kaje zaka dawo sai ka gama da mi da kunnuwanka gabaki daya zahiruhuma wa batinuhuma cikin su da kuma bayan su wannan shine karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai gaba ta gaba malaka yake cewa tartibu bainar furud haka ne ko sai jerantawa tami jerantarwa da wayannan farallan gabaki dayan su kenan shine mutun ya fara wanke hannayensa da fari idan mutun ya wanke hannayensa sai ya zo ya kurkure bakin sa ya zo ya shaka ruwa a hanci ya huddo ko bayan haka ya wanke huskarsa bayan huska sai wanke hannu daga nan zuwa gwiwa hannu bayan haka sai shahwa akai da medawwa da kuma kunnuwa gabaki daya sai gaba ta karshe shine wanke kafa wannan shine at-tartibi kenan ajiran to su yanda muka zo da su ajiran wannan haka ne mala yake ni shine ce wat-tartib bainal furud shine ajiran to su gabaki daya annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada Allah bi manzo Allah yake cewa ku fara daga abinda Allah ya fara daga abinda Allah ya umarce ku kenan mi ajeran to su yanda ya kamata yanda aka karanto sun haka to haka ake so mutun yayi baiwa mutun yayi taqdim wa ta'khir ka fara da huska sannan ka dawo hannu a ko kuma ka fara da hannu sannan ka dawo huska a yanda aka fara da wanke in tsiyar hannu to haka ake so mutun ya fara ne ya fara arwallarsa har zuwa inda zai je karshen arwallar shi wannan shine abin da ya zo a sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai gaba ta gaba malai yake cewa kai haka hadisi ibn Abbas annahu kala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda yake cewa lalle annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yayi arwalla fa gasala wajhahu wa yadayhi thumma rijlaihi thumma masaha ra'sahuma bi fadli wudu'ihi wannan yana bayani ne akan yaya arwallar manzon Allah yake tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kenan ba tare da sai mun dawo baya ba yanda muka yi bayani akan ga yanda arwallar take kawai istishhad ne dalilai ne na hadisai saboda baiwa ai magana kuma a ce babu hujja kenan ya zaman to duk abin da za a ce gashi malam ya karanta ya rubuto shi anan kenan sai a ce ga hujja alkitabu wa sunna aya ce ko kuma hadisi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai gaba ta gaba malam yake cewa wa man nasiya fardan min adaihi fa in tazakkarahu bil qurbi fa alahu وما بعده فإن طال فعله وحده وآد ما صلى قبله وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد مالك يتوى ومن نسي فردا من أعدائه مالك يتوى دوان دي يمن تي وتقبع دقا تكين قبع أرو الله وإن دسكي فنا فرلا وإن دسكي فرلا نيم تنجا وإن جسو سي مالك يتوى فإن تذكره بالقرب فعله إذن يامن تي لي هريا وچي أما سيتنا tazakkarahu bil qurbi fa alahu sai ya tuna shi kai sai sai ya dawo yayi shi wa ma ba'dahu wa in tala fa alahu wa hadahu wa adama salla qablahu abinda malai yake ni anan yanzu misali lokacin da na fara arwalla bayan nazo kurkure baki na shaka ruwa a hanci na huddo abinda ya kamata in yi shine wanke huska ko to sai na mance ban wanke huska ba sai nazo in wanke hannu yanzu mutun ya zo shi ya wanke huska ba sai mance ya zo ya wanke hannu yanzu abinda ake so da kai anan kawai ka bar wannan hannun ka dawo ka wanke huska wannan shine abinda malai yake cewa fa in tazakkarahu bil qurbi fa alahu idan ya tuna shi kai tsaye a kurkusa malai yake kawai sai ya dawo ya yi shi kawai ya huce kenan ka mance wanke huska baka wanke huska ka ba abinda ake so da kai ka fara wanke hannu yanzu wannan wanke hannun sai ka bar shi sai ka dawo ka wanke wannan huska taka yanda ya kamata in yi so sai ka koma baka ce wa halwa da zana wanke hannu a kenan sake shi zakai kenan sabuwa zakai kawai ka tuna kai tsaye sai ka dawo ka wanke huska daga ka wanke wannan huska taka sai ka ci gaba ka je ka wanke hannu na dama ka wanke nagu har ka yi da sarwallarka wannan shine abin da malai yake bayani anan sai malai yace wa in tala fa alahu wahdahu wa adama salla qablahu amma idan ya zaman to mutun ya mance huska sai da idi arwallar shi gaba ki daya har yayi sallah bai wanke huska ba ya zai mutun yayi arwallar ya mance huska bai wanke huska shi ba ya zo yayi sallah sai da idi sallah sai tana cewa ashe shi bai wanke huska da yayi arwallar ba ya zai a sai da wai wanke huska ita kadai ko kuma ma sai malai yace wa adama salla kabla huko sai ya dawo ya sake sallar shi shine abinda malai yake bayani anan sai yace wa in taraka sunnatan fa alaha wa la yudi salat amma idan ya zaman to sunna ce ya mance misali mutun ne ya mance bai kurkure bakin shi ba sai da ya idi arwallar shi gaba ki daya mantuwa ce bai kurkure bakin shi ba bayan ya idi arwallar har ya je ya yi sallah sai ya tuna ashe bai kurkure bakin shi ba sai malai yace wannan menene wala yudi salat wannan bai dawo bai sake sallah sallar shi tayi saboda mi sunna ce bari ba farilla ba wannan shine abinda malai yake bayani idan muka dauka wayannan abubuwan duka malai yana bayani ne akan irin abubuwan da suke faruwa ne yau da gobe shine kahin a tambaye malam sai malai ya zo da su anan idan ka mance kaza sai malai ya ce ma ga yanda zaka yi idan ka mance farilla ga yanda zaka yi idan ka mance sunna hallo haka malai yace ga yanda zakai sai malai yace wa man nasiya lum'atan gasalaha wahdahu bi niyyati idan mutun ya mance lum'a abinda yake ce ma lum'a shine mutun yayi arwalla bayan ya idi arwalla sai ya gani ko a kawashi akwai wani guri inda ruwa bai taba ba wannan shi yake ce ma lum'a wannan shine lum'a malai yace gasalaha wahdahu bi niyyati sai ya dawo ya wanke wannan lum'an ita kadai wa in salla qabla zalika aada idan yayi salla kahin ya wanke wannan gurin da ya bari mali yace mi sai ya dawo wa in salla qabla zalika aada sai ya dawo ya saki wannan sallar tashi zamu je bayani mali yake cewa idan muka dauki hadisin ibn abbas yarda Allah tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yake cewa wada an ummati al khata wa nisyan musani cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala bai dora ma al umma nabi muhammad ba akan dole dole idan mutun ya mance wani abu ko kuma yi shi cikin kada sai ya dawo ya yi shi dole saboda ni manzo Allah yake cewa Allah yana yayi ma bayin shi abinda yake mi abinda yake an mance shi ne kat ko kuma an yi kuskure ne idan mutun ya yi kuskure ya mance Allah yana iya yahe mishi amma idan da gangam ne wannan ya sani cewa tsakanin shi ne da wa da shi da ubangijin shi na abinda malai yake cewa amma idza kana salla bil wudu'i allazi naqasa fihi fardan fa inna salatuhu batila malai yake cewa idan fa mutun yazo yayi salla wada wannan sallar tashi a cikin wannan arwallar tashi naqasa fihi fardan ya mance wani ɗaya daga cikin farallan arwalla malai yace fa inna salatuhu batila ka sani cewa sallar shi wannan ba ta yi ba sai malai yace wa alaihi i'adatuha ba'da an yukmal wudu'ahu wannan a gare shi da ya dawo ya sake min ya sake wannan sallar tashi kenan kamar yadda muka yi bayani sai malai yace amma in kana al-matruk sunnatan fa salatuhu sahiha amma idan ya zama to abinda aka mance sunna ce aka mance malai yace fa salatuhu sahiha wannan mutumin sallar shi daidai ce kenan kamar yadda muka bada misalin cewa idan mutun ya mance wankin huska ya mance bai wanke huska shi ba sai da yayi sallah ya tuna kenan zai zo ya wanke kuma ya sake sallah amma idan mutun ya zamanto kurkure baki ne ya mance ko kuma shakawa a hanci malai yace wannan sallar shi ne wa salatuhu sahiha sallar shi tayi ba tare da ya dawo ya sake sallah ba kenan nan duka malai yana bayani ne akan idan kaza ya same ka ga yanda zaka yi ba sai kai ba ka'ida tukun ka zo ka tambaya wannan shine daga cikin hikimar cewa idan mutum bai san abu ba ya kamata ya tambaya a cikin addinin musulunci shine Allah yake cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun abu ne ka sani cewa baka sani ba manzo Allah yake cewa babu kunya a cikin harkar addini wannan ban sani ba eh ban sani ba sai in zo in tambaya baka sani ba an tambaye ka in baka sani ba sai ka ce ni ma ban sani ba wannan iya daga cikin ilimi an tambaye ka abu baka sani ba sai ka ce ni ma ban sani ba mu je mu tambaya tare ko kuma ka ce zan tambaya maka in kai ne baka sani ba sai ka je ka tambaye wanda ya sani ka ce wane idan akai kaza ya ne za a yi a gyara kenan wannan shine abin da yake cikin karantarwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan duk abin da yake wajibi ne a gare mutum akan mutum na sallah wannan wajibi ne mutum ya je ya ringa tambaya ya yi kamata yi sai gaba ta gaba malai yake cewa wa man nasiya lum'atan da salaha wa hadaha bi niyyati wa in salla qabla zalika aada malai yake cewa wanda ya mance lum'a mun yi bayani cewa lum'a mutun ya zo ya arwalla misali a kafa ko kuma a hannu misali daga nan inda mutun zai wanke hannun shi zawa gwiwa hannu sai ya zamanto bayan ya ida arwalla sai nan ya gani akwai inda ruwa bai taba ba wannan shi ake ce malum'a wannan gurin da ruwa bai taba ba wannan shine abin da malaman fiqh suke ce malum'a haka idan a kafa ne duka sawa duka dini shine idan muka dauka hadisin da Umar dan Khattab yake cewa anna rajulan tawadda'a lalle wani mutum a lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla wa taraka mawdi'a zufri ala qadamaihi fa absarahu annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lokacin da yayi da arwalla sai ya bar wa'in su gurare a karkashin kawashi inda yake daidai horcin shi bai wanke su ba kenan lum'a kenan ko ya bar shi bai wanke ba fa absarahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai da amince Allah ya tabbata a gare shi sai ya tsinka ya cewa wannan mutum a daidai horcin shi akwai inda bai wanke ba fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mishi irji fa ahsan wudu'aka kai ka saki kai ka daidai arwallarka sai yake cewa faraja'a sun musalla sai shi ya saki ya dawo ya salla kenan menene ko manzo Allah ya gani bai bari yana ce ma sabban sa aje a saki kenan wannan dalili ne akan hadisin da Ibn Umar inna hadisin da Umar bin Khattab ya kawo nan yake cewa lalle manzo Allah ne ya gani cewa daidai horacinan shi ya bar wa'in su gabbai wanda bai warke ba bai wanke su ba da manzo Allah ya gani sai ya ce mushi kai ka saki arwallarka kenan ni yaje ya daidaita alwallar shi yanda ya kamata kenan lokacin da mutum ya daidaita alwallar yaga inda bai wanke ba kenan alashi alaihi iada yana da gare shi ne ya saki wanke wannan gurin yanda ya kamata haka wannan yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fi zalika da mai lum'atin qadru dirham yake cewa lalle annabi muhammad sai da amincin Allah tabbata gare shi wani lokaci yaga wani mutum yana sallah fi zalika da mai lum'atin a daidai kawashi yayi sujada ne tahin kawashi sai manzo Allah ya gani a tahin kawon nashi akwai wani guri inda bai wanke shi ba lam yusibha alma'u ruwa bai taba shi ba fa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida alwudu'a wassalat sai manzo Allah ya umarce shi da yaje ya sake arwalla kuma yaje ya sake sallah kenan wannan dalili ne akan duk wanda ya bar farilla wajibi ne zai je ya sake arwalla yazo ya sake sallah kenan shine nan manzo Allah ya ce mushi fa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida alwudu'a wassalat sai manzo Allah ya umarce shi da ya sake mu da yaje ya sake wannan arwallan kuma ya sake sallah sai malai yake cewa wa man tazakkara almadmadata wal istinshaka ba'da an shara'a fil wajhi fala yarji ilayhi ma hatta yutimma wudu'i malai yake cewa wa man tazakkara madmadata duk wanda ya tana cewa bai kurkure bakin shi ba wal istinshaka kuma bai kurkure bai haƙa ruwa a hancin shi ba ba'da an shara'a fil wajhi bayan ya fara wanke fuskar shi malai yace fala yarji ilayhi ma malai yace wannan mutumin kar ya dawo baya hatta yutimma wudu'ahu har sai ya ida arwallar shi idan ya ida arwallar shi in yaso sai ya dawo ya kurkure bakin shi shi kadai ya shaka ruwa a hancin shi hudda nan abinda malai yake bayani shine lokacin da mutum ya fara arwalla sai ya mance bai kurkure bakin shi ba kama mance kurkure baki menene sunna ce ba farilla ba farilla bane ko sunna ce bai kurkure bakin shi ba bai shaka ruwa a hancin shi ba sai da ya fara wanke fuskar shi sai malai yace fala yarji ilaihima malai yace ba a bukatar ya dawo kar ya dawo hatta yutimma wudu'a har sai ya ida arwallarsa kenan idan muka dauka nan yana magana ne akan sunna ta yanda da makaranta can baya idan farilla ce ya mance sai ya dawo ko inda muka ce ya fara wanke hannun shi sai tana bai wanke fuskar shi ba dole zai dawo ya wanke sannan ya ci gaba ko to wannan malai yana bayani ne akan sunna ka mance kurkure baki saka mancewa ce kai tsakaninka da Allah mancewa ne kai sai da ka fara wanke fuskarka sai ka tana sai malai yace fala yarji malai yace ba sai ka dawo ba abinda yake ni ba sai ka dawo ba kaje idan ka ida arwallarka sai ka kurkure shi su kadai arwallarka ta yi wannan bakka da matsala akan wannan arwallar taka malai yace ayyani annahu idza nasiya almadmada wal istinshaq wa shara'a fi ghasl alwajhi fa innahu yatamada ala wudu'ihi li'annahu kar shara fi wajibin fala yubtiluhu bi sunnatin malai yake cewa yana nihin cewa idan mutum ya mance kurkure baki ya mance shakawa a hanci sai da ya fara wanke fuskar shi malai yace fa innahu yatamada malai yace kawai sai ya tayi ya ci gaba da mi da aikin shi ai saboda mi fa innahu kad shara'a fi wajibi saboda ya fara aikata abin da yake wajibi akan shi sai yace fala yubtiluhu bi sunnatin kada ya bata wajibin shi akan gyaran sunna mun gane mutum ne ga farilla a gaban shi da ya ba sallar azhar ina shi ina yin nafila ai bai dace ba ko abin da yake wajibi akan shi shine ni wannan azhar in ko to wannan shine abin da malai yake bayani anan shine malai yace fala yubtiluhu bi sunnati kada wannan sunnar tashi ta bata mishi farillar shi fa iza atamma wudu'ahu fa hina izin yarji li fi'li ma tarakahu min sunna idan ya ida arwallar shi malai yace sai ya dawo ya wanke wannan sunnar tashi ita kadai fa in kana kar sallah fala i'adatu alayhi idan zaman to ma bai tuna ba sai da yayi sallah malai yace kar ya dawo ya sake sallah ko abin da yake so malai yace inna ma yaf'alu zalika zai yi haka ne saboda ni salloli gaba misali sallar magriba ce zai yi yanzu da mutun yazo yayi arwalla ta sallar magriba he da ya ida arwalla har yayi sallah ya kare da ya ida sallah sai ya tuna ashe ni da nayi arwalla dazu ban kurkure baki na ba malai yace wannan ba sai ya sake sallah ba sallar shi tayi yanzu wannan arwallar tashi inda ita zai yi sallar isha malai yace kawai zai je ya dauki ruwa ya kurkure bakin shi ya je ya sallar isha da ita ba tare da sai ya dawo ya sake arwalla ba wannan shine abinda malai yake bayani anan kenan idan muka dauka shi abinda yake sunna malai yayi bayanin cewa idan kaje ba sai ka dawo ba kana iya yin shi daga baya kuma sunna wannan ban taba ta ma mutun sallar shi wannan shine abinda malai yake mi yake bayani anan sai gaba ta gaba malai yake cewa fada'il ko sune mustahabbaina ar wallah mala yake cewa wa fada'iluhu yace kaga mustahabban ar wallah sune at-tasmiyatu was-siwaku was-za'idu 'ala al-ghaslati al-ula fi al-wajhi wal yadayni wal bada'atu bi muqaddami ar-ra's wa tartibu sunani wa qillatu al-ma'i 'ala al-udhun bayan nan sai mala yake bayani akan mustahabbaina arwallah wanda sune mustahabbaina ita wannan arwallah sai mala ya fara da at-tasmiyatu abinda ake cewa at-tasmiya shine bismillah shine mutun yayi bismillah lokacin da zai fara arwallah wannan yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la wudu ali man lam yasbur ismallahi alaihi manzo Allah yake cewa babu arwallah ga duk wanda zai yi arwallah bai kira sunan Allah ba arwallah shi talalace wanda ya arwallah ba tare da bismillah ba sai ya saki arwallah kin ha sai ya saki arwallah zahirin hadisin abinda hadisin yake nuna cewa ai la wudu ali man lam yasbur ismallahi alaihi manzo Allah yake cewa babu arwallah ga duk wanda ya arwallah bai bismillah ba kenan a zahiri sai ya saki to nan min babil istihbab ne mustahabbi ne wanda ya arwallah bai bismillah ba arwallah shi tayi kuma sallar shi tayi kenan nan menene min babil istihbab ne kenan mustahabbanci ne kenan mustahabbi ne yimmi yin bismillah lokacin da zaka fara mi da zaka fara arwallah kuma wannan a wajen malikiya su ma sun ta akan cewa duk wanda ya ji haka bai da arwallah suma dai mazhaba ta malikiya suna cewa duk wanda ya arwallah bai bismillah ba bai da arwallah shi kuma a zahiri hadisin zahirin shi haka ne amma menene mustahabbi ne kenan wannan shine abinda jamhur suka tai akan cewa yin bismillah lokacin da za a fara arwallah mustahabbi ne wanda yazo ya arwallah bai bismillah ba baka ce bai ya dawo ya saki arwallah ba tai ba a arwallah shi tayi idan ya sallah kuma sallar shi tayi wannan a wajen malikiya ne suka tai akan cewa ai la wudu alam amma suna nuna cewa ni la wudu ai la wudu akame bai da cikakken arwallah shine abin da suke ni amma su in ma sun tai akan ba sai ya dawo in ba kawai sun tai akan cewa arwallah shi bata cika bane ba saboda ya bar wayansu abubuwa kamar haka dangane da bismillah haka wannan yake cewa manzo Allah yake cewa tawaddu bismillah manzo Allah yake cewa ku yi arwallah da sunan Allah kenan ni ayi arwallah lokacin da za a fara arwallah a kira ni sunan Allah ba bismillahir rahmanir rahim kawai bismillah ma mutum idan yace ya wadatar kenan ba sai mutum ya yi da bismillah ga baki dayan ta ba kawai bismillah wannan ya wadatar ya isa kuma wannan daga cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda mun karanta a harin littafin mu cewa manzo Allah idan zai yi ko da zai yi aikata zai yi risala zai aika sako wajen wa'insu wanda suke sarakai yana hawana da sunan mi da sunan Allah kenan sunan Allah wannan mi yana daga cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum zai fara kenan nan mallan da ya kawo ta ne akan mi akan mustahabbi ne wajen malikiya da shafi'iyya da hanabila bal ma ahmad bin hanbal wayannan hanabila su sun ta akan cewa fa idan mutum yayi arwallahi bai bismillah ba dole sai ya dawo ya sake ta wannan shine malaman hanabila suka tai akan haka amma dai su malikiya sun tai akan cewa arwallah ba ta cika ba amma tayi arwallah ba ta cika ba tayi kenan tayi kawai ko su dai sun tai akan cewa ba ta cika ba amma dai tayi haka malumin shafi'iyya da hanafiya su ma dai sun tai akan cewa mi mustahabbanci ne in baka yi ba lahi amma dai ahmad bin hanbal shi ya tai akan cewa wajibi ce mi wannan bismillah idan mutum zai arwallah gaba ta gaba Allahu a'lam gaba ta gaba mallan yace aswaq shine yin aswaki kahin ahwara arwallah ba cikin arwallah ba kenan ba idan mutum yazo kurkure bakin shi ba zai dauki aswaki cikin arwallahi a ba haka bane ba kahin ahwara arwallah ake aswaki kenan bai daga cikin sunnata nabi Muhammad kana cikin arwallah ka dauki aswaki ka ringa kurkure bakin ka kahin ahwara arwallah ake yin aswaki manzo Allah yake cewa laula ana shuku ala ummati la amartahum biswaq inda kulli salat manzo Allah yake cewa in ba dai ina jin in takura ma al'ummata ba in dora musu wani yauni manzo Allah ya ce da na umarce su da yin aswaki a kowace sallah da zasu nan malamai suka ce manzo Allah nan wannan bayanin da yayi anan yana nuna cewa muhimmancin aswaki ana so ka aikata wannan shine kawai manzo Allah yana so ku aikata amma bai ce wajibi bane sai kun yi shi amma mi idan ka yi shi ka sani cewa kana da dada mai dimbin yawa saboda ka aikata sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya kasance yana yawan yin aswaki haka ibn Abbas yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaku wa yatawadda manzo Allah sai ya da munci Allah su tabbata gare shi ya kasance yana yin aswaki kashi kahinye arwalla wannan ibn Abbas yake hadin wannan magana kuma hadisi yana cikin Muslim ya rawaito shi kenan yin aswaki lokacin da za a fara arwalla wannan sunna ce ta annabi Muhammad kuma yana da kyau mu ringa yin koyi gawa ga annabi Muhammad kenan baka ce ma mutum dan bai yi ba yayi laifi a bai laifi ba amma idan mutum yayi zai samu ladan sunna ya samu ladan aikata wannan aikin da yi wannan shine kenan yin aswaki shi ma yana daga cikin mustahabbai nabi na arwalla kenan ba a ciki kamar yadda muka yi bayani ba a cikin arwalla ake yin shi ba kayan aharami kayan ahara arwalla wannan ake yin shi Allahu a'lam sai gaba ta gaba mallan yake cewa wazza'idatu fil ghaslatil ula fil wajhi wal yadayn mallan yace ƙara wanke fuska da kuma hannu akan na farko da akai abinda yake nini shine so nawa ake wanke fuska so uku ko da kuma hannu so nawa so uku mallan yace wannan so ukun da ake wanke wannan duka mustahabbanci mustahabbi ne idan kai so ɗaya ɗaya ana cewa akwai arwalla mai ɗaya ɗaya ko akwai mai bibi ko akwai mai uku ku duk wanda kai arwalla ka tayi wannan shine abin da mallan yake bayani anan kenan yin wanke wanke wayannan gaban so uku wannan bai daga cikin farilan arwalla kenan wannan mallan ya kawo shi a cikin mi mustahabbai na arwalla kenan idan mutun ya wanke gabansa so ɗaya ɗaya arwallar shi tayi kuma sallar shi tayi idan mutun yayi so bibi arwallar shi tayi kuma sallar shi tayi idan yayi so uku fazalika aula fazalika afdal wannan shine abinda aka yi so wannan shi yayi wanki ya so nawa so uku saboda an samu manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yayi arwalla mai uku uku yayi mai biyu yayi mai daya wannan duka hadisai ne wayanda suke sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa hadisin da ibn Abbas yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan marratan yake cewa manzo Allah yayi arwalla mai ɗaya ɗaya shine marratan marratan yace manzo Allah yayi arwalla mai ɗaya ɗaya bayan haka kuma hadisin Abdullah ibn Zaid yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tawadda marrataini marrataini shi ma yake cewa lalle manzo Allah yayi arwalla mai bibi shine marrataini marrataini haka hadisin Usman shi ma yana bada sifar arwallan manzon Allah yake cewa annahu tawadda salasan salasan manzon Allah yayi arwalla ya wanke gabansa so uku kenan wannan duka da san duka ingantattu ne kuma ya dace mutum yayi so ɗaya so biyu so uku fazalika aula wannan so uku saboda mi idan muka dauka mutum yana da ilguntu da daudashi idan yazo yayi arwalla mai ɗaya ya ta da dauda ko ko bata wanku ba kenan wace kamata yayi yayi mai uku uku wannan fazalika aula kuma ladan ma ba dai bane ba da wanda yayi mai ɗaya da wanda yayi mai biyu ba dai bane ko wanda yayi mai biyu yayi mai yayi wanda yayi mai ɗaya wanda yayi mai uku yayi wanda yayi mai biyu ko wanda yayi mai uku yayi waɗanda suka ga baki ɗayan su wannan shine kenan abinda aka yi so ka tsaya kai kamar yanda manzo Allah ya hudi can baya yace fa asbigil wudu ka tsaya kai arwalla yanda ya kamata wannan shine kenan yanda ya kamata arwallar wannan shine mi idan mutun yayi su uku uku wannan wannan shine arwallar shi ta cika ta zamanto ta yi yanda ya kamata sai mallan yake cewa wal bad'u bi muqaddamir ra's lokacin da za shaharuwa akai shine a fara daga muqaddamir ra's inda yake fara daga goshin mutum gashi farkon gashin mutum wannan shine abinda mallan yake bayani bi muqaddamir ra's shine abinda mallan yake bayani anan saboda hadisin da Abdullah ibn Zaid ibn Asif yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masa arasahu bi yadayhi fa aqbala bihi ma wa adbara sai yace bada bi muqaddami ra'sihi thumma zaba bihi ma ila kafaw wannan yake cewa lalle annabi Muhammad lokacin da ya fara wanke kansa fa aqbala bihi ma wa adbara sai ya dauki hannayensa ya fara da bada bi muqaddami ra'si sai ya fara daga inda gashin shi yake thumma zahaba bihima ila kafaw sai da yazo da hannayensa har zuwa kiyashi shine kafaw sai da yazo hakkehinsu sai ce summa raddahuma sannan ya dawo da hannunsa hatta raja ila makanin lazi bada amin har sai da yazo inda ya fara ina ne inda ya fara farkon gashin shi ko da ya fara daga nan sai da yaje har karshen keye shi inda gashi yake karshe kenan kuma sannan ya dawo mi ya dawo daga inda ya fara wannan tace sunnatan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malike cewa tartibu sunan sai jeranta wa'annan sunnonin gabaki daya wanda makaranta ya zaman to yanda muka jeranto arwallan wannan na harko mu fara wanke hannu ko tsintsiyar hannu zamu zo bayani inda malai yake bayani akan yanda ake wanke ya tsotsi akwai kabal a gaba tana zawwa amma dai nan a gurguje wanke hannu so uku ko bayan wannan wanke hannu sai mi sai kurkure baki ko bayan kurkure baki sai shaka ruwa a hanci ko da kuma huddo shi sai bayan haka wanke huska inda yake huska yana fara daga inda gashin mutum yake shi ma ya zaman to mutum ya wanke tun daga nan har kasa wannan shine mi shine wanke huska bayan haka mutum ya zo ya fara wanke hannun shi daga nan zuwa gwiwa hannunsa bayan ya kare kamar yadda muka bayani akan shawa akai ya fara da muqaddami rasi ya fara daga farin kansa har zuwa kiyaye shi kuma ya dawo a lokacin kuma ya gama da mi uznaihi zahiruhuma wa batinuhuma cikin kunnen shi da wajen kunnen shi bayan haka kuma sai mutun ya wanke mi ya wanke kawahuwansa guda biyu baki idan sa wannan shine sifa ta arwallan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai gaba ta gaba malai yace qillatul ma'a ala al-udwi karancin ruwa lokacin da mutun zai yi arwalla karancin ruwa ya kenan ba san banna bannan ruwa lokacin da ake arwalla wannan butar da ake cika ai arwalla yayin yawa wannan shine abin da malami yake bayani anan ruwa mai yawa a dauke shi ai arwalla banna tashi wannan yayin yawa shine malami yake bayani qillatul ma ya zaman to ruwan da zaka yi arwalla ruwa ne wanda ba tare da ka banna tashi ba Allah yake cewa wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah yake cewa kada ku yi almozaranci kada ku bata kenan nan bayani ne akan lokacin da zaka yi arwalla ka dauki ruwa wanda zai ishe ka kar kuma ka dauki ruwan da baka bai wanke ma gaban ka ba idan muka dauki sahani wannan wanda muke arwalla rabin sahani ya ishe ka ka wanke gaban arwallan ka gabaki da kuma sunu amma zaka ga wani ya dauki wannan sahanin guda dukkan shi ya sauye shi wajen arwalla kun ga anan akwai almuzaranci akwai israf anan shi kuma Allah bai san me almuzarancin wannan kenan shine abinda malai yake bayani anan wani lokaci hadisin da Abdullahi bin Umar bin Amr irra Allah sabata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi sa'ad wa huwa yatawadda yake cewa lalle wani lokaci annabi muhammad ya wuce ta wajen sa'ad wa huwa yatawadda a lokacin nan wannan mutumin mai suna sa'ad sabon manzo Allah yana arwalla sai manzo Allah yake ce mishi ma hadha sarf manzo Allah yake cewa wannan wani irin bannan ruwa ne fa qala sai ya ce ma manzo Allah afil wudu isra sai yake ce ma manzo Allah yanzu ayin arwalla ma akwai bannan ruwa manzo Allah ya ce mishi na'am wa in kunta ala naharin jari manzo Allah ya ce koda kana cikin ruwa ne na tabki bai kamata ka banna tashi ba kenan wannan dalili ne akan idan mutum zai arwalla ya dauki ruwa wanda yake ruwa zai ishe shi ba tare da ya bata wannan ruwan ba kenan duka wannan yana daga cikin mustahabaina arwalla kuma kalka ce mutum ya dauki sahani guda ya banna tashi kace ya bata arwalla shi a arwalla shi tayi kawai min babil istibab ne saboda shi wani addini iya karantar da mutane komi hatta abin da yake al'ada ce addini yana karantar da mutane ga yanda ya kamata a yi shi kun ga dai wannan ruwa ne manzo Allah ya zo ya ganshi na arwalla ya ce mishi wannan wata irin bannan ruwa ce sai yake cewa manzo Allah arwalla ce ba a cikin arwalla ma akwai bannan ruwa manzo Allah ya ce mai hal ko ka kasance a cikin ta ruwa kake cikin tabki kake kar ka bata wannan ruwan kina abin da yake so da mutum shine idan zaka yi arwalla ruwan da zaka yi arwalla ya zaman to ka dauki ruwa ne wanda zai ishe ka ba tare da ka bata wannan ruwan ba idan muka dauka wannan fiyawa ta yana isan mutum arwalla wannan fiyawa ta ba tare da israfi da komi ba wannan yana isan mutum arwalla Allahumma sai dai idan ya zaman to mutum dama da zai arwalla iya da dauka shi mai yawa a cikin kawoshi a jikin shi kawoshi ko kuma hannayensa wannan shine zai ce wannan bai ishe shi ba amma wannan arwalla adi wannan fiyawa ta daya wannan yana isan mutum yayi arwalla Allahu a'lam saboda an samu daga cikin shiryarwa ta annabi muhammad annahu yatawadda bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i mazala yana yin arwalla ga da ruwa wanda yake a muddi ina wanda abin nan da ake hudda zakkar hudda kai mudu ko wannan an karamin nan wannan an karanto an samu shi daga manzo Allah yana arwalada ruwan da yake cikin wannan abu kenan ruwa ne wanda yake bai da yawa ko kenan wannan ruwan kadan ne ko ba haka manzo Allah yana arwalada ruwa ne wanda yake sa'u sa'i ne guda wannan wanka da ruwa ne wanda yake sa'i ne guda wannan ruwan ba mai ruwa bane mai yawa kenan duka yana karantar da mumine ne lokacin da mutum zai yi arwalla ya zamanto ba tare da ka bata ruwa ba zai yi wani lokaci ka bata ruwan kuma ka neme shi a dai lokacin da zaka yi arwalla kai da kanka ka sani cewa bata shi ne kai idan wannan duka mallam yana karantar da mu ne dan mu daidaita yanda ya kamata ne gaba ta gaba mallam yake cewa taqdimul yumna ala al yusra mallam yake gabatar da dama akan hagu ko lokacin da mutum zai wanke hannun shi ina ya kamata ya fara wanke hannun dama ko wannan shine mallam yake taqdimul yumna ala al yusra shine mutum ya wanke dama kafin ya wanke hagu in shi kuma wannan yana daga cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yushibu tayammum manzo Allah ya kasance yana burge shi yana aikata komai idan manzo Allah zai yana fara da mi da dama sai yake cewa fitana quli manzo Allah idan zai sa takalmi yana fara da dama fitara julhi zai je sharce kanshi manzo Allah yana fara da dama wa fi sha'ani kulli ko manzo Allah komai zai manzo Allah yana fara da mi da dama wannan shine mu kuma mi muke so mi mi koyi da wa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan dai almuhim nan mallam yana bayani akan cewa taqdimul yumna ala al yusra ya zaman to an fara wanke dama kai a wanke hagu wannan shine bayanin da mallam yake bayani anan haka sifa arwalad da suke bada irin hadisin ibn Abbas da hadisin Usman da hadisin Abdullah bin Zaid bin Asim wa gairu mallam yace dukkan su wayannan sun rawaito hadisan kuma sun ba da sifa arwalan manzon Allah in ya arwala yana fara da dama kai hagu mai shi kenan yanda suka zo da wayannan hadisan nasu haka ake so mu ma idan za mu yi arwala mu fara da su haka manzon Allah yake cewa idza labistum aw tawaddatum fabda'u bi ayaminkum ay wa fi riwayatin bi mayaminkum manzon Allah yake idan za ku sa kaya ku sa daga hagu idan za ku yi arwala manzon Allah yake ku fara daga hagu daga dama afwan idan za ku sa kaya ku fara daga dama idan za ku yi arwala manzon Allah yake ku fara daga dama wannan shine karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusan lokaci minti 6 kuma ne yake cewa haka malume da sun tayi akan ijma'in cewa duk abin da mutum zai yi idan ya zaman to ya fara da dama ya fara da karantarwa ta annabi Muhammad kuma zai samu ladan mi ladan wannan sunnah tashi da zai aikata kenan dai almuhim dan mallam ya kawo shi cikin mustahabbai na arwalla taqdimul yumna ala al-yusra shine a gabatar da dama kayan ai hagu sai mallam ya ce wa yajibu takhlilu asabi'il yadayni wa yustahabbu fi asabi'ir rijlayni sai mallam ya dauko bayani akan wa yajibu takhlilu asabi'il yadayni mallam ya ce wajibi ne lokacin da aka zo arwalla fali a wanke ni tsakankanin yatsotsi wannan shine mallam yake cewa takhlilu asabi'il yadayni shine a tsaye tsakankanin yatsotsin wannan ya zaman to ruwa ya shiga tsakankanin su haka hadisi ibn Abbas radiyallahu anhu tabbata gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace idza tawaddata manzo Allah yace idan kai arwalla fa khallil asabi'il yadayka wa rijlayka manzo Allah yace ka tsaitsefe yatsotsinka na hannu da kuma yatsotsinka na kafa kenan wajibi ne idan mutum zai yi arwalla ka sani ruwa ya zaman to ya taba tsakankanin wa'annan yatsotsin naka sawa'un yatsotsi ne na hannu ko kuma yatsotsi na kafa kenan haka ake so bayan haka kuma hadisin da sabra ya zo da shi ana bihi daga baban shi kala yake cewa qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa idza tawaddata mahallil asabi idan kai arwalla ka tsaitsefe yatsotsinka haka hadisin da ibn Abbas idza tawaddata mahallil baina asabi ilayka wa rijlayka ka tsaitsefe yatsotsinka na hannu da kuma yatsotsinka na kafa ya zaman to idan mutum zai arwalla misali na dauko ruwa a hannuna kawai ba haka ba zan yi a ya zaman to ka sa nan duka kalkashin yatsotsinka wannan ya shiga ruwa ya shiga wannan shine bayanin da mallam yake bayani anan bayan haka ibn wahab annahu sami'a malikan yake cewa ya shi daga malik shine malik bin anas yace akhbartahu bit takhlil faraja ila wujubihi lokacin da yake bashi labarin cewa idan mutun yazo arwalla yaya kamata yayi wajen tsaitsefe ya zo tsin shi to ne yana bayanin yanda ya kamata a yi ne to shi wannan Wahab ibn Wahab yazo yana bayani ne akan abinda Malik yana inkari akan shi ne kuma sai daga baya dai Allah ya gafarta musu dai ga baki ɗayan su dai sun zo akan cewa dai ya kamata saboda an samu hadisai ingantattu daga manzon Allah ya gada muku Allah sabbata gare shi ga yanda yake arwalla manzon Allah yana sa ruwa tsakankanin yazo tsin shi ga baki ɗaya gaba ta gaba Malik yace wa yajibu takhlilul lihiyat al-khafifa fil wudu'i duna al-kasifa wa yajibu takhliluha fil ghusl walau kanat kasifa Malik yace wa yajibu takhlilul lihiyat Malik yace wa kuma wajibi ne ga mutum wanda yake da gemu ay takhlilul lihiyat al-khafifa gemu wanda yake ba mai kauri ba nan wajibi ne mutum ya yi ya tsaitsefe shi ya sa ruwa ya taba karkashin mi gemun shi wannan shine abinda Malik yake bayani anan yace fil wudu'i duna al-kasifa nan da yace fil wudu'i duna al-kasifa nan yake cewa amma wanda take mai kauri ce wanda ya zama to gemun mutum irin mai kabri ne bai iya sa mai ruwa ga baki ɗayan shi kawai sai mi ya gurgurdo fattaqullaha mastata'tu sai iya daidai gurgurdon shi sai ya bar shi amma sai yace wa yajibu takhliluha fil ghusli walau kanat kasifa amma idan ya zamanto wanka ne zai yi na ibada koda wannan gemun nan mutum mai kabri ne ko ba mai kabri bane Malik ce nan kuma wajibi ne dole ne mutum sai ya wanke shi gaba ki ɗayan shi kenan dai almuhim nan abinda Malik yake bayani anan shine wanda yake da gemu idan ya zo arwalla ya yi kamata yayi idan ya zamanto gemun mutum ba mai kauri bane ya zamanto ya sa ruwa gaba ki ɗaya ya shiga mi har ya taba haba shi wannan shine abin da yake bayani amma idan ya zama to mutum yana da gemu mai yawa kuma mai kabri ne bayan da za a iya sa ruwa har ya taba can karshe Malik ya ce wannan sai ya bar shi amma sai yake bayani idan a wanka ne na ibada wannan wajibi ne ya sa duka gabaki daya saboda ni wannan ruwa ne zai zuba amma ita kuma arwalla akwai zuba ruwa babu zuba ruwa ko kawai daukowa ce zaka yi a hannunka ka wanke fuskarka kuma a daidai lokacin da kake wanke fuska a wannan lokacin ne ake so ka wanke hada gemunka kenan ba zancan wani ruwa bane na musamman zaka dauko ka wanke nan a ruwan da ka wanke fuskarka da shi ake so kai yanda zaka yi ka wanke wannan yinka gaba ki daya Allah ke cewa wa ma ja'ala alaikum fi din min harash kenan wannan addinin sauki gare shi abinda baka iya ba ba wajibi bane ba shine fattaqullaha mastata'tu ganin cewa lokaci yayi ne kamata mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan gaba ki daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana masu bukatu na alkhairi wajen Allah subhanahu wataala Allah ya biya ma kowa bukatun shi wanda suke fama da jarrabawa Allah ya yi ma kowa Allah ya datar da mu duniya lahira subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh